Kimanin mutane biyar suka rasa rayukansu a dalilin ambaliyar ruwa a Maiduguri. Duk da yanzu haka hukumomi da ke da alhakin tantance irin barna da ambaliyar yayi basu bayyana a hukumance ba, inda gonaki da dama ruwa ya cinye su a wasu sassan jihar Borno, lamarin da ya janyo lalacewar amfanin gona. Wasu dangin mamatan sun bayyana wannan al'amari a matsayin kaddara daga Allah.
Dukkan su Ubangiji Allah ji kansu da rahama, Allah ya sa mu tawa hutu ne. Mu abin da muke jira in tamu ta zo, Allah ya sa mu cika cikin kalmar la ilaha illallah sai na Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wa'inda suka rasu Allah ya ji kansu da rahama, Allah kuma ya gafarta musu. To daman haka rayuwa take. Allah subhanahu wata'ala yakan turo a masifu da annoba, amma in aka yakuri insha Allah zai zama mana alkhairi gabaki daya. Kuma ina sake godiya kuma ina jan hankalin gwamnatin mu duka wanda suke kan mulki da Allah dan annabi dai an san halin da abin da yake faruwa. A yi kokari dai a sake taimaka jama'a. To ina mana addu'a gabaki daya mu Allah subhanahu wata'ala ya Allah ya mana rahama, Allah kuma ya kawo mana sauki rayuwa.
Da ya tinga Allah ya sanbi da ba nan mare kaman da Allah sanbi an ji manzo a da Allah sanbi ga wazo sha lamarin ji da zo maro a da inji da obara kadio ai murama ya rasu am da kuro zo mara sanbi ya duno gana sai kuro zo mara kaveran ka sharai rongo yi ka viro kuro ka fe kare da arma kalan aure bayano dike maro Allah sanbi an ji manzo.
Assalamu alaikum. Allah ya gafarta musu, Allah ya ji kansu, Allah ya sa mutuwa ya zama hutu gare su.
A yan kwanakin nan dai ana samun yawaitan karin ruwa daga dukkan madatsun ruwa da ke jihar Borno, inda yanzu haka kogin Gadabul da ke kewaye da sassan jihohin arewa maso gabashin Najeriya da ma wasu yankunan kasar Kamaru da tafkin Chadi suka cika, wadda hakan ya kai ga hanyoyin madatsun ruwa sun cika da ma mamakon ruwan sama. Wasu manoma da ambaliyar ruwan ya shafi gonakinsu sun bayyana yadda al'amarin ya riske su.
Gaskiya gona fa yanzu gashi mun yi noma, amfani ya riga ya tashi, ruwa kuma ya shiga wajen wani wuri man kaje sama da guiwa, wani guri guiwa haka, amfani gaba daya sun lalace a cikin ruwa, sun lalace a cikin ruwa. Yanzu gonan ka shiga gaba daya ruwa ya cinye ba wani abu da zai kawai sai dai muna ne muna neman tallafi dai, amfani ya riga lalace.
Kiya ruwa kan ya zo shi da karfin sa, domin gaskiya magana har ga alari da kan kai ne manomi a yankin, har ga gaskiya zaka ba mu da hanyar da zamu je mu gona.
Yanzu haka dai an samu urgujewan hanyoyi a sassan jihar Borno, irin su dama Sakchibok da ma mahadan hanyoyi da ya haɗe wasu jihohin arewa maso gabashin kasar nan. Daraktan hukumar bada agajin gaggawa wadda yake duba al'amurorin ambaliyar ruwa, Dr. Barkindo Muhammad, ya bayyana min irin yadda yanzu haka suke kokarin bin sassan jihar wajen bincike barna da asara da aka samu a zantawana da shi ta wayar talho.
Su lalace gonakin makon yan maliya ya dan mamaye wa'annan gonakin, kuma ka san dama gona idan aka idan ruwa ya hau kan shuki gaskiya in ya dauki kwanaki rubewa zai dan jijiyoyi ba za samu iska ba shi ta ganyen mashi ma da kanshi bai sama wannan kuma ana ruwa kai a kai ka shi gaskiya rama
ko a jihar Yobe mai makwabtaka da jihar Borno ma dai haka lamarin yake, inda ruwa ya sanadiyan mutuwan yara uku a wasu yankunan arewacin jihar, lamarin da ya jefa al'umma cikin halin damuwa duba da lalacewar amfanin gona ta bakin wasu manoma a karamar hukumar Nguru.
Kare kamboye samma banna yana kayimu ne da yanzula ne dil de laso kare labiya a wawan duri na ani sammani
na ga wani hari daki na suka rushe inda zan samu tsugunni ma ya gagare ni, sai dai in je masallaci ni in kwana a masallaci, su kuma iyalena wasu na tura su makota su kwana.
Wani mai suna Sale Umar Mashi da ke garin Guru ya bayyana min mutuwan yaran, wadda ya ce dukkaninsu yan anguwa ɗaya ne.
Yaran ne wallahi, yaran yan gida ɗaya nan su uku su kawai sun fita wasa ne, sai ruwa ya cinye su wallahi, amma Allah ji kansu. Gaskiya ba mu ji daɗin abun ba, muna kira ga gwamnati ta zo ta gyara mana hanyar ruwa, tafiyar ruwa, hanyoyin sun lalace.
Kokarin jin ta bakin hukumar da ke kula da al'amurorin ambaliya a jihar Yobe ban same shi ta waya ba, nayi sako izuwa hada wannan rahoton ban samu sako daga gare shi ba. Karshen rahoton kenan. Ibrahim Mustafa, muryar Amurka daga Maiduguri.